Usmana Yusuf Dadabu Ismail a kan mita 88.5 a zangon FM daidai wannan lokaci ina nan uwar Daifa wato makarantar Daifa kenan inda daidai wannan lokaci tuni dalibai suka fito domin wato nuna farin cikin su ga wannan rana ta wato ta kuta kuma a daidai wannan lokaci ga dalibai ne suna iya gani da su kansu malaman su suna wato fitowa an saka kayayyaki ko danne sun saka kayayyaki na makaranta kala daban-daban don tafiya wannan guri da ake bikin wato takuta a yau a duk fadin wato jihar Kano kenan daidai wannan lokaci kuma ina tare da shi shugaban wannan makaranta to akaram kallah za mu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum sunana Muhammad Alhadi Sheikh Malam Hamza Bichi daga nan unguwar Rijal Lemo Dadin kuwa Ungwago
to wato gashi naga kamar dalibai an fito da sauran wato mutane menene makasudin wannan fitowa taku
to makasudi na wannan fitowa tamu hakika bai wuce ya zamanto mu bayyana farin cikin mu ba dangane da wannan darare na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka abu na biyu shine da kokarin mu kara hada kan kawunan matasa da kuma daliban mu domin ya zamanto harkokin mu na wato musulunci da kuma na rayuwa ya zamanto mun samu sauki saboda yanayi
to yanzu gashi an fito daga nan ina aka dosa kenan
daga nan unguwar dadin kowa ko kuma nan Daifa daji za mu ayari baki daya mu kwasa sai mu isa can wato gidan she din shine nan kusa da titi wato yankin yan mata to idan muka je nan za mu sansani ana yan waƙoƙi ana zikirai ana yaban annabi sannan muka danyi akai sai kuma a tsaya sai mu shiga ai mana iso gidan she sai mu shiga saman mu je a gaisuwa sannan kuma ai mana addu'o'i to sannan sai mu sake fitowa sai kuma mu fito titi sai a tafi titi akwai wajen da muke santani akwai kuma inda saura za a tafi sai a je ai take waye har zuwa yamma
to a wani tanadi ko kai dangane da dalibai duba da shiro su zaka ga kananan yara ne saboda irin wannan sai kaga ana cewa yaro ya bata ko wani abu makamancin wannan wani tanadi ko kai don koshewa haka
to hakika shi ma din makan yi tanadi irin wannan babban tanadi dai gaskiya tun a farko a makaranta muke yin shi wato cewa banda kananan yara musamman irin wanda suke kamar yan aji daya ko yan aji biyu marawayo tsakanin Allah mukan sauƙaƙe musu ko kuma idan ba mu sauƙaƙe musu za mu ce za su bi mu ne iya zuwa gidan shi daga nan sai mu ci sakur su da amma iya yan manya wanda suke daga kamar aji uku to su ne ake tafiya da su masu hankali masu shi ne sai a je da su duk inda za a je babu matsala a je sai a gone wani ko bai ci ba ma zai ga cewa da ba abin da ya dame shi ballantana ma wasu duk suna tafiya da abincinsu
to mai sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail kamar yadda na faɗa tun da fari daga nan makarantar Daifa kuma insha Allahu rabbi zan sake dawowa domin kawo muku yanda take wakana a wannan bukukuwa da ake yi na takutaha